Lena, baby, gurin, chichura, kule, mi pandru giri, pesi, numaru, tagile Stylo, spy, su, fai, so, chami Na, baby, peru, samantale Hey, nenu, loka, boy, gali, matam, na, janta Step, smash, the dust, te, guru, thari, gra, matam, manta Ubli, mundi, hydra, bada, daka Na, peru, vinta, andari, ki, manta Vidi, swag, lo, mas, undi, class, kuda, undi Simple shirt, rip, jeans, look, lo, blast, undi Bike, start, tight, bike, sound, road, nira, na, walk, ki, brand, sound, Chukula war nenu talk lo fai undi Na time ik chuste lock kuda side undi Lulu breath chesi record lu set chesta Stage mira step west the public madam flat afta Reena baby gure inchi chura kule Mi pandru giri tesi numaru tagile Stylo spy su fesla chami Na baby peru samantale Reena baby gure inchi chura kule Mi pandru giri tesi numaru tagile Stylo spy su fesla chami Na baby peru samantale Calicone peak, friends throw loud laughter Dream look big size, future kuda faster Now word of kati, promise steal Once nenu enta raya ante full on deal Let me talk, just stay ignore mode Fans ki matar ma ways download Maska vali ante na song play Speaker pagi linda ade na way late Hey local blood, desi mudra Beat palite automatic agra Heart low fire, mind low plan Nenu ravad mante full on fan chain From street to stage, na journey real Fake style kaadu, idi raw feel Nemo kate chalu, place o kate rule Local king in three, crowd full cool Lean now baby Lena baby gurin chi chura kule Ni eyes blink yellow palasi nu change le Masu glasu mix ayena jam le Na baby teru samantari Lena baby gurin chi chura kule Ni eyes blink yellow palasi nu change le Masu glasu mix ayena jam le Na baby teru samantari Local beat hop mass heat Pido back to go eat treat Na style e chusi chef pandi Videra Local elite Ratta da 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 da